الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين شهر قوتي شوال هجرة 1440 ya dace da 17 ga watan 6 shekara ta 2019 a maimakon ci gaba da darasin littafin al'adabul mufrad ina so in gabatar da bayani akan hukuncin azumin kwanaki 6 a watan shawwal a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda mun iso wato rabin watan shawwal kuma dalilin da yasa naga ya kamata mu gabatar da nasiha akai saboda hadisin amru bin awfin al-muzani yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma bilal bin al-harith al-muzani yace masa i'lam ka sani sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayin shiru Bilal ibn al-Harisi da yaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce markumi ba sai ya ce ma a'lamu ya rasulullah menene ya kamata in sani wanda ka kira ni akai ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa i'lam ya bilal ka sani ya kai bilal kada sai ya sake tambayar shi ma a'lamu ya rasulullah menene wannan abin da ya kamata in sani kada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu man ahya sunnatan min sunnati duk wanda ya raya wata sunna daga cikin sunnonina qad umita ba'di sunnata an kashe ta a bayan tafiyana فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَا wato zai samu lada fatankacin adadin mutanen da suka yi aiki da wannan sunna min gairi an yankusa min ujurihim shay'a ba tare da an rage wani abu daga cikin ladan da za a ba su وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالًا kuma duk wanda ya kirkiro wata bid'a la turji Allah wa rasulahu wato bid'ar da Allah bai yarda da ita ba kuma manzon sa ma bai yarda da ita ba kana alaihi mislu asami man amila biha yana samun laifuka wato na adadin mutanen da suka yi koyi da shi suka yi riko da wannan bid'a la yanqusu dalika min awzari an-nas shay'a kuma wannan ba zai sa a rage ma waɗanda suka yi koyi da shi ta wajen raye wannan bid'an, wato ba za a rage musu komai na laifinsu ba. Wannan hadisin yana sunan Tirmidhi, yana babu ma ja'a fi al-akhdhi bi sunnati wa ijtinabi al-bid'ah. Al-Imam Tirmidhi yace hadisun hasan, wato hadisin yana da kyau. Kuma al-Imam Ibn Majah shi ma ya rawaito wannan hadisi, yana babu man ahya sunnatan qad umitat, bayani akan wanda ya raye sunnar manzon Allah, sunnar da aka yi kokarin kashe ta. Da riwaya ta al-Imam Ibn Majah, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ahya sunnatan min sunnati, duk wanda ya raye wata sunna daga cikin sunnonina, fa amila biha an-nasu, mutane suka yi aiki da wannan sunna, kana lahu mithlu ajri man amila biha, yana samun kwatankwacin ladan adadin mutanen da suka yi aiki da wannan sunna. La yanqusu min ujurihim shay'a, ba za a rage wani abu daga ladan da za a ba su. ومن ابتدع بدعة فعمل بها, kuma duk wanda ya kirkiro wata bid'a, mutane suka yi riko da wannan bid'a, suna aiki da ita, kana alaihi azaru man amila biha, yana samun zunubi kwatankwacin wanda aka ba mu mutanen da suka yi aiki da wannan bid'a. La yanqusu min azari man amila biha shay'an, ba za a rage wani abu daga zunubin wadanda suka yi aiki da wannan bid'a ba, yana samun nashi adadin jama'ar da suka yi koyi da shi. Allah ka tsare mu. Akwai masana hadisi waɗanda suke magana a kan wato hadisin Bilal bin al-Harith al-Muzani, isnadinsa yana da rauni, wanda ya zo cikin Tuhfatul Ahwazi mujallar na 7 shafi na 90, da kuma Da'iful Jami'i Saghir hadisi na 965. Wato wannan hadisi yana tabbatar mana wanda duk ya yi ƙoƙarin raye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, to duk wanda ya koyi da shi Allah zai ba shi, zai ba mu mutumin da ya raye wannan sunna lada adadin jama'an da suka yi koyi da shi. Haka nan mutumin da ya kirkiro wata bid'a, yana samun kaso na laifi adadin jama'ar da suka raye wannan bid'a. Hadisin yana da rauni, amma akwai hadisi wanda ke inganta wanda ya inganta, saboda haka yasa ma'anar hadisin ta dace. La shakka raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abu ne mai ladan gaske. Akwai riwaya ta Abu Huraira, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, duk wanda ya kira zuwa ga wata shari'a, to yana samun lada kwatankwacin ladan mutanen da suka bi shi akan wannan shari'a. La yanqusu dhalika min ujurihim shay'a. Wa man da'a ila dalala, kuma duk wanda ya kira zuwa ga bata, kana alaihi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu, yana samun zunubi kwatankwacin zunubin mutanen da suka bi shi. La yanqusu dhalika min athamihim shay'an, ba a rage wani abu wato na zunubin da ake ba su, amma za a kirga jama'an da suka yi biyayya ga mutun, wato a dora mar zunubi kwatankwacin yawansu. Hadisin yana sahihu Muslim, saboda haka wannan hadisi na Abu Huraira ba ya makawa, ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yana babu man sanna sunnatan hasana aw sayyi'a wa man da'a ila hudan aw dalala, hadisi na 2674, yana sahihu Sunan Abi Dawud, hadisi na 4609, sahihu Tirmidhi, hadisi na 2674, da sahihu Sunan Ibn Majah, hadisi na 1072, da kuma sahihu Jami'i Saghir, hadisi na 6234. Wannan ya tabbatar da cewa duk mutumin da ya yi ƙoƙarin raya sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idan wani ya yi koyi da shi, to yana samun ladan wannan mutumin har zuwa tashin kiyama. Shi ma wannan, in wani ya yi koyi da shi, ana rubuta lada ga wanda ya raya wannan sunna na farko. Kuma bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi, wannan hadisi yana mana ishara da cewa sunnoninsa ɗin nan fa kokari za a yi a riƙa kashe su ɗaya bayan ɗaya. Akwai hadisin Abdullahi ibn Abbas, Allah ya ƙara ya tasa gare shi. Abdullahi ibn Abbas hadisinsa yana Al-Mu'jam al-Kabir na Al-Imam al-Tabarani, wanda Al-Imam al-Haythami cikin Majma'u al-Sawa'il yake isnadin hadisin Abdullahi ibn Abbas yana da kyau. shine hadisin 894 Abdullah ibn Abbas yace ma ata ala nasi amun babu wata shekara da za ta zo ga mutane a duniyan nan illa ahdathu fihi bid'a face akwai bid'a sabuwa da suka kirkiro duk shekara dan adam sai ya kirkiro sabuwar bid'a wa amatu fihi sunna kuma sai sun yi kokarin kashe sunna guda daga cikin sunnonin manzon Allah haka za a yi tai Abdullah ibn Abbas yace hatta tahayyal bid'a har a waye gari bid'o'i sun rayu wa tamuta sunan sunnonin manzon Allah kuma sun mutu wannan ya samu bayanin salaf da dama kamar Abdullah ibn Abbas sannan akwai tabi'i da ake kiransa Hassan ibn Atiyya al-Muharibi yace mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim babu yanda za a yi mutane su kirkiro wata bid'a a cikin addinin su illa naza Allahu min sunnatihim mislaha face Allah ya kwace wata sunnar manzon Allah kwatankwacin wannan bid'a da suka raya wato idan aka raya bid'a sai Allah ya karbi sunna a gurbin ta summa la yu'iduha ilayhim ila yawmil qiyamah wannan sunna kuma ba za a dawo musu da ita ba har zuwa tashin kiyama Allah ka kare mu yana littafin sunan Darimi wanda an samu bayanin Abu Idris al-Hawlani an samu bayanin salaf da dama wanda suke tsawratar da mu suna tsawatar mana game da wato kashe sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallam akan haka Ibn Taymiyyah ya yi magana mai tsawo cikin Majmu'u Fatawa yana mujallad na farko shafi na 132 اللهم اجعلنا متبعين غير مبتدعين الله ka sanya mu masu kokarin biyayya ga sunnar annabinka ka kare mu daga zama masu kirkiro bid'a cikin sunnar manzonka waj'alna min al-mutamassikina bi sunan nabiyyika muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ka sa mu na cikin masu kokarin riko da sunnar manzon Allah har zuwa mutuwar mu wato akwai masaloli guda bakwai waɗanda nake so yi magana kai dangane da azumin sittu shawwal na ɗaya tunatarwa ce ga 'yan uwa duk wani mutum da ke ƙoƙarin raya sunnar manzon Allah mu zamanto masu hattara mu kiyaye faɗa da sunnar manzon Allah ko da guda ɗaya ce sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam guda daya fada da ita bala'i zaka dauka babu komi la sunnar manzon Allah ba kamar magana ce ta yan siyasa ba ba magana ce da zaka yi ta sha'anin duniya in ka ga dama kai ko ka bari ba la sunnar manzon Allah sunna ce mai hadarin gaske Allah ya ja hankalin mu a suratul nur aya ta 63 falyahdharil ladzina yuqalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim lalle wadanda suke saba umarnin manzon Allah su yi hattara inji Allah falyahzar allazina yukhalifuna an amri wadanda ke saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam su yi hattara an tusibahum fitnatun muslimun ma fitina za ta same su anan duniya kenan aw yusibahum azabun alim koko azaba mai radadi ya same su a ranar tashin kiyama kaga duniyar babu tsira haka ma lahira babu tsira saboda ni saboda saba umarnin manzon Allah al-Imam Ahmad bin Hanbal wanda bayanin sa ya zo cikin al-Ibanatul Kubra na Ibn Battah mujallad na farko shafin 260 al-Imam Ahmad yace atadri mal fitna ko ka san mecece fitinar da Allah ya fada ga wanda ya saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ka san fitina da za ta samu mutumin kuwa inji al-imam ahmad bin hanbal yace al-fitnatu ash-shirk fitinar ita ce shirka da zaran ka fara fada da sunnar manzon Allah to karshen al'amarin mutum ya zama mai shirka ga Allah wato imanin ma da kake da shi sai Allah ya karbe saboda ya gwada cewa baka daraja wannan imanin da ya baka ba shi yasa al-imam ahmad yace la'allahu idza radda ba'd qawlir rasul tana yiwa kai watsi da wata magana ta manzon Allah watsi guda daya an ya ka'a fi kalbihi shay'un min az-zayd zuciyar mutum sai a samu karkata ta shiga da karkata ta shiga me zai faru fa ya halaku sai ya halaka. Me ake nufi da karkata? A wayi gari zuciyar musulmi tana kyamar sunnar manzon Allah. Da zaran zuciya ta kyamaci sunnar annabi Muhammad, babu shakka halaka ta samu mai wannan zuciya. Wannan shi ne bayanin al-Imam Ahmad bin Hanbal. A wata riwaya yana cewa al-fitnatu hiya shirku, fitnar da za ta samu mutum a duniya ita ce shirka. A wata riwaya yana ce ita ce kafirci. Sai aka ce ma al-Imam Ahmad bin Hanbal, inna qauman yad'una al-haditha wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan wa ghayri. Allah shi gafarta malan, ga wasu mutane idan an ce musu ga hadisin manzon Allah sai su ce a ai Sufyan ya ce kaza. Aka yi wa al-Imam Ahmad tambaya akai ga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai malam ya ce a malan wane ya ce. Al-Imam Ahmad ya ce ajaban li qaumin araful isnad wa sihhatahu, ina mamakin jama'ar da za a karantar da su hadisi sun kuma san isnadin hadisin, sun sani hadisin ya inganta. Ya dauna ku su yi watsi da hadisi, wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan wa ghayrihi, su koma ga ra'ayin Sufyan ko ko wani malami daban. Al-Imam Ahmad ya ce ina mamakin wannan mutum, wato mutumin da za a ce marga hadisin manzon Allah sai ya kira maka sunan wani malami. Yace ina mamaki baya ga cewar Allah ya ce falyahdhar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Ya karanta wannan aya, idan ka samu littafin Imam Shatibi Kitabul I'tisam a juz'i na farko shafin 175, Imam Shatibi yayi magana game da hadarin bid'a wanda masominta kenan a fifi ta maganar wani mutum sama da ta manzon Allah, masomin bid'a kenan. Wanda akan haka ne in ka duba littafin Ibn Qayyim al-Jawziyya An-Nuniyya shafin 409, Ibn Qayyim ya rera wasu baitoci masu tasiri ta aqida. Wallahi ma khawfi dhunuba wa innaha la ala sabilil afwi wal ghufrani, lakinna ma akhsha silaf al-qalbi min تحكيم هذا الوحي والقرآن ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة الرحمن فبأي وجه ألتقي ربي إذا أعرضت عن ذاك الوحي طول زماني وعزلته عما أريد لأجله عزلا حقيقيا بلا كتماني. قال ابن القيم الجوزية يجي نارا سيدا الله بانا توران زنبي لدنكي صبودا ina da ƙarfin fatan Allah zai yafe min kuma Allah zai min gafara, ko ni yawan zunubin ba Allah zai gafarta mishi. Yace lakinna ma akshan silahal qalbi, abinda nake tsoro shine a wayi gari zuciyata ta tube ta cire kanta min tahkimi hadal wahyi wal qur'an. Zuciyata an wayi gari ta bar riko da maganar Allah a cikin alqur'ani da maganar manzon Allah a cikin hadisi. Wannan shine fitoro, inji Ibn Qayyim al-Jawziyya. Yace waridan bi ara'ir rijali wa kharsiha, a wayi gari zuciyata ta koma yarda da ra'ayin wasu mutane, har ma tana neman sanin ina fahimtar malam wani. La kana zaka bi minnatir rahmani, sai yace fa bi ayyi wajhin, idan na mutu na tashi a kiyama da wace irin fuska zan hadu da Allah. A aradtu an zaka alwahyi tula zamani, idan Allah ya tambaye ni game da manzonsa tsawon zamani ka bar riko da sunnarsa, wace amsa zan ba mu Allah. Wa azaltuhu amma uridu li ajlihi, na kawar da sunna maimakon in yada ta aslan haqiqiyan bila kitmani, ba ma yada sunnar ba kokarin kashe ta nake. Idan Allah ya tambaye ni wace amsa zan ba shi, yace wannan nafi tsoron sa akan duk zunubin da zan ma Allah a rayuwata. Allah ka tsare mu. Saboda haka fifita maganar wani malami a sama da ta manzon Allah wallahi ba karamin hadari bane. Mas'ala ta biyu, akwai hadisi da aka samu game da azumin sittatu ayyamin min Shawwal, kwanaki shida na watan Shawwal. Hadisi na farko, an abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu annahu haddasa عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو ايوب الانصاري يتي manzon Allah ya ce man sama ramadana wanda yayi azumin wata ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwal sai ya biyo bayan ramadan da kwanaki shida a watan shawwal kana ka siyami dahari yana zama kamar azumin shekara guda wannan hadisi yana sahihu muslim babu istihbabi sawmi sittati ayyamin min shawwal ittiba'an li ramadan shine hadisi na 1164 kuma yana sunan abi daud babun fi sawmi sittati ayyamin min shawwal a riwaya ta al-imam abu daud annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sama ramadan ثم اتبعه بست من شوال فكانما صام الدهر وند يزمي وتر رمضان سي بيشي ده كانيكي 6 ا وتر شوال تو كمر ياي ازمي ني نا شيكارا غدا سنه اكوي روايه سنن الترمذي ينا باب ما جاء في صيام سته ايام من شوال حديث الامام الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال ممكن بست روايه الامام ابو داود فذاك صيام الدهر ممكن فكانما صام الدهر فذاك صيام الدهر من ذا الله يجي wannan azumi ne na shekara guda lada da mutum zai samu hadisin yana sunan ibn majah babu ma jaa fi sittati ayyam min shawwal man sama ramadan thumma atba'ahu bi sittin min shawwal kana ka sawmi ad-dahr dide lafazin hadisin yana tabbatar mana idan mutum ya azumin kwanaki 6 a bayan ramadan a watan shawwal wato yana samun ladan azumi na shekara guda hadisin yana sunan darimi babu ma jaa fi siyami sita min shawwal man sama ramadana thumma atba'ahu bi sittatan min shawwal fadhalika siyamu ad-dahri hadisin yana sunan kubra na al-imam an-nasa'i حديثي ندوه بيه لدلي تقوص دا ستين دبي ينا المؤجم الكبير نا الإمام الطبراني ينا المسند الإمام أحمد ينا السنن الكبرى نا الإمام البيهقي باب في فضل صوم ستة أيام من شوال ينا كتاب المصنف نا ابن أبي شيبة كتاب المصنف نا الحافظ عبد الرزاق باب ما قالوا في صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان ينا صحيح ابن خزيمة الإمام ابن خزيمة ياسن ياشي على تاهنسا شيرين حديثي نا دبو بيدا قريدا دبو مشاهده واتو مسنا حديثي حسوان تاريخي دو كسن إنغان تا حديثنا أبو أيوب الأنصاري الإمام ابن خزيمة غا ابن الملقن على تاهن البدر المنير مجلل نفرق شاهده لأيوك دا 30 شدة ينا تيواله طرق كثيرة صحيحة wannan hadisi ya samu hanyoyi masu yawan gaske kuma sun inganta daga manzon Allah ga al-Imam an-Nawawi a littafin al-Majmu' mujallad na 6 shafi 426 al-Imam Ahmad bin Hanbal yana cikin wadanda suka ruwaito hadisin a littafin al-Musnad yace huwa min salasati awjuhin anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi na azumin kwanaki 6 a watan Shawwal ya zo ta fuskoki guda uku da suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ka duba littafin al-mughni na ibnu qudama mujallal na uku shafi na 57 wato yana da hanyoyi da dama wannan hanya ita ce mafi inganci hadisin abu ayyub al-ansari wanda bai ruwaito ba cikin manyan malaman hadisi shine al-imam al-bukhari kuma shi ma al-imam al-bukhari ba cewa yayi hadisin bai inganta ba la ba karamin jahilci bane mutum ya dauka don al-Imam Bukhari bai ruwaito hadisi ba ya nuna cewa hadisin bai inganta ba shi da kansa al-Imam Bukhari ya faɗa yace akwai dimbin hadisai da dama da suka inganta daga manzon Allah amma ban sanya su a littafin nan ba saboda ba ni son littafin yayi girma to ba shi kadai bane nabi yaron Abu Huraira ana kiransa al-Muharrar bin Abi Huraira ya ruwaito hadisi daga mahaifinsa shine Abu Huraira sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam anan nabi sallallahu alaihi wasallam wancan hadisin Abu Ayyub al-Ansari nabiyu hadisin Abu Huraira manzon Allah yace man sama ramadan wa atba'ahu bi sittin min shawwal wanda ya azumi ramadan ya bi bayansa da kwanaki 6 na watan shawwal faka annama sama ad-dahra kamar yayi azumin shekara guda wannan yana musnadul imam al-bazzar haka nan al-kitab kitabul awsat mu'jam al-awsat na al-imam al-tabarani kuma isnadin al-imam al-bazzar da al-imam al-tabarani yani isnaduhuma hasan isnadin hadisin abu huraira yana da kyau don haka al-imam al-munziri al-kitabu at-tarhib wa at-tarhib juz'i na biyu shafin 125 yace hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ahadu turuqihi inda al-bazzar sahihu daya cikin riwayoyin ya inganta dayan isnadin yana da kyau haka nan al-imam al-haythami cikin majma'u az-zawaid a mujallal na uku shafi na 186 saboda haka hadisin abu huraira shi ma ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sahihu targhib hadisi na 1009 kaga an samu sahabi na biyu sahabi na uku sauban maula rasulullah shi ma ya ruwaito hadisin azumin kwanaki 6 a watan shawwal yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sama 6 ayyamin ba'da al-fitr kana tamama as-sana wanda yayi azumin kwanaki 6 a bayan an sha ruwa bayan ranar sallah kenan ranar karamar sallah sai yayi azumin kwanaki 6 shine ba'da al-fitr domin da yawa suna dauka bayan an yi sallah karama sai an samu kwanaki 3 kafin azumin nafila la wannan hukunci ya tsaya ma wato babban sallah shine wanda kwanaki 3 bayan sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar suma suna da daraja irin ta ranar 10 su ake kira ayyamu tashri saboda ka ba a son kai azumi ranar sallah da kwanaki 3 na bayan ranar sallah amma karamar sallah la karamar sallah ita ranar sallah ce kadai aka hana azumi washe gari kana iya tashi da azumin ka wannan shine abinda hadisin sauban ma yake tabbatarwa man sama 6 ayyamin ba'da al-fitr wanda yayi azumin kwanaki 6 a bayan ranar karamar sallah bayan ranar kadai kana tamama sana yana da lada kamar cikon shekara guda akwai riwaya ta biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sama ramadan shahrun bi asharati ashhurin idan kai azumin ramadan wata daya ne amma ladan watanni 10 wata daya ne kana da ladan watanni 10 wa sama 6 ayyamin ba'da al-fitr bayan ranar karamar sallah kai azumin kwanaki 6 sai manzo Allah yace wa zalika tamamu sana wannan ladanka ya cika shekara guda waɗannan kwanaki 6 suna da lada daidai watanni 2 na azumi hadisin sauban yana sunan ibn majah babun fi siyami 6 ayyamin shawwal yana sunan an-nasa'i yana al-musnad al-imam ahmad sunan ad-darimi al-musnad al-imam al-bazzar al-mu'jam al-awsat na al-imam at-tabarani kuma shi ma hadisin sauban al-imam al-munziri cikin at-targhib wa at-tarhib yace ya inganta yana mujallal nabi shafi 125 haka nan al-imam ibn khuzaima idan ka dubi sahihu ibn khuzaima al-imam ibn khuzaima ya inganta hadisin sauban haka nan al-imam ibn hibban ya inganta hadisin sauban hadisin yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 1402 sahihu targhib hadisi na 1007 sahihu jami' as-sagir hadisi na 6328 irwaul galil takhrijin hadisin idan ka duba irwaul galil mujallal shafin 107 zaka ga riwayoyin da suka zo an lafazin al-imam ibn khuzaima hadisin sauban annabi sallallahu alaihi wasallam yace siyamu shahri ramadan bi asharati ashhurin azumin wata ramadan yana daidai da azumin watanni 10 wa siyamu 6 ayyamin bi shahrayn azumin kwanaki 6 fa yana daidai da azumin watanni 2 fa dalika siyamu sana kaga an samu azumin shekara guda inji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan riwaya ita ma ta inganta saboda haka yasa al-imam ibn khuzaima ya kawo yana asunan kubra na al-imam an-nasa'i yana da kyau sani al-imam al-bukhari al-imam muslim waɗannan littafai ana kiran su sahih me yasa ake kiran sahihu ibn khuzaima saboda qat'an hadisan da ya ruwaito hadisai ne da suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am ana iya samun hadisi wanda yake yana da darajarsa ba ta kai wato sahih ba, amma hakika ba su da yawa. Wannan yasa ake kiran shi Sahihu Ibn Khuzaimah. Hakanan As-Sunan Al-Kubra na Imam An-Nasa'i, wanda shike bayan Sahihu Ibn Khuzaimah. Idan kana magana Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibn Khuzaimah, sai As-Sunan Al-Kubra na Imam An-Nasa'i. Waɗannan malamai duk sun kawo hadisi, in banda Imam Bukhari yana kitabu siyam, yani babu siyam sittati ayami min Shawwal, hadisi na 2816. Kaga an samu sahabban manzon Allah mutum uku: Abu Ayyub al-Ansari, Abu Huraira, Sauban Maula Rasulullah. Waɗannan al-Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa min salasati awjuhin anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, fuskoki ukun nan da aka samu daga manzon Allah babu makawa sun inganta. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, to ba su kadai bane. Akwai hadisin Al-Bara'u bin Azib, shi ma sahabi, kaga mutum na hudu kenan. Man sama sittata ayyamin ba'da al-fitri, manzon Allah ya ce wanda ya azumin kwanaki shida a bayan karamar sallah, fa ka'annama sama dahara kullahu, kamar ya yi azumin shekara ne gaba dayansa. Hadisin Al-Bara'u bin Azib yana sunan Dara Qutni, kuma Ibn al-Qayyim al-Jawziya ya kawo shi a Tahzibus Sunan. Akwai wato sharhi da Ibn al-Qayyim al-Jawziya ya yi sunan Abi Dawud, wanda ake kiransa Tahzibus Sunan, littafin yana da muhimmanci. Ka duba mujallar na 7 shafi na 88. Sahabban ba su kare ba. Akwai Abdullah ibn Abbas. Na 6 Jabir, Allah ya kare yaddasa gare su. Waɗannan sahabbai biyu lafazin hadisinsu ɗaya ne, kuma hadisin yana Al-Mu'jamul Awsat na Al-Imam Tabarani, hadisi na 4639. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ya ruwaito hadisin Abdullah bin Abbas da Jabir ya ruwaito hadisin, amma yake cewa hadisin Abu Ayyub da hadisin Abu Huraira da hadisin Sauban su ne mafi inganci. Ya ruwaito wannan shi ma Al-Imam Bazzar ya kawo, kuma yana As-Sunan Al-Kubra na Al-Imam Al-Baihaqi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sama ramadan fa atba'ahu sittan min shawwal sama sanata kullaha, wanda yayi azumin watan ramadan sai ya bi bayansa da kwanaki shida na watan shawwal, wato ya bi bayansa da kwanaki shida na azumi a watan shawwal, manzon Allah yace sama sanata kullaha, yayi azumin shekaran gaba ɗaya kenan. Kaga an samu sahabbai mutum shida. Bari dai mu kara daya. Akwai Aisha, Allah ya kara mata yarda. Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisinta yana Al-Mu'jamul Kabir na Al-Imam At-Tabarani. Waɗannan sahabbai ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, mutum bakwai suka ruwaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan azumin kwanaki shida a bayan Ramadan. Kuma waɗannan hadisai malamai sun inganta su a tsawon tarihi. Wannan ita ce matsalar. Kaga mun karanta hadisai, saboda haka ba hadisin mutum ɗaya bane. Kar ka ɗauka hadisin Abu Ayyub al-Ansari shi kaɗai ne, la, mutum bakwai, sahabban manzon Allah mutum bakwai suka ruwaito hadisi daga manzon Allah. Abu na uku shine mu sani sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tana da matakai guda uku. Akwai as-sunnatul fi'liya, akwai as-sunnatul qawliya, akwai at-taqririyya. Wato sunna da ake kira al-fi'liya shine annabi ya aikata abu da kansa, wannan shi ake kira as-sunnatul fi'liya. Idan aka ce al-qawliya, ana nufin manzon Allah ya faɗi magana amma ba a sani ba yayi ko bai yi ba, ya dai ce ku yi, wanda shi ake nufi da sunnatul qawliya. Idan aka ce at-taqririyya, ana nufin shi bai yi ba, bai ce a yi ba, amma an yi a gabansa bai hana ba. Bai yiwuwa a yi ɓarna gaban manzon Allah bai hana ba. Saboda haka idan ko har aka yi abu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam, tabbas ya gani bai ce komai ba, ya tabbatar da wannan abin babu laifi kenan. To a cikin waɗannan matakai guda uku na sunna, yana da kyau mu sani darajar su ba ɗaya ba ce. Za a karanta wa mutum hadisi a ce ai manzon Allah ya ce a yi azumi kwanaki shida bayan Ramadan, sai ya ce annabi ya taɓa yi, kaga ya jahilci me ya sunnar manzon Allah ai sunnar annabi ba wai ya aikata kadai bane ya fada ni idan ya fada ya gama wama alar rasuli illa al balagul mubin ya riga ya ce ku yi in kun yi in buku yi ban ruwan ya riga ya fada saboda haka ba lalle bane ya zama ya aikata tunda ya fada ya isar da sakon Allah wato sunna ta aikin annabi sallallahu alaihi wasallam aqallu fi quwwati at-tashri'i min as-sunnati al-qawliya tasashin shari'a maganar manzon Allah ta fi karfi akan aikin sa wajibi ne musan da wannan annabi yace kai ya fi karfi akan ace annabi yayi domin aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki khususiyya akwai abinda an ce annabi yayi banda mu kamar misali al-misalu fi sawm manzon Allah yana da damar ya hada azumin kwanaki ba tare da ya sahur da guda baki ba a jera kwana biyu uku yana azumi amma mu yace kar mu ashe kaga ba duk abin da annabi ya aikata ne yake zama sunna ba wancan khususiyya ce manzon Allah Allah ya ba shi damar yayi auren mata sama da hudu mu kuma fa a cikin alqur'ani Allah yace la banda mu manzon Allah Allah ya mar umurni ya tashi cikin dare ya kama nafila wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak in dare yayi ka tashi ka kama tahajjud farilla ce akan annabi sallallahu alaihi wasallam amma mu fa tashi mu nafila cikin dare ba dole bane saboda haka akwai ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ma sun shafi al'ada ta halitta ta dan adam saboda shi ma mutum ne kamar mu saboda haka yasa akwai abubuwan da ya saba da su saboda yanayin kabilar da yake cikin ta kabilar Larabawa kamar misali irin abincin Larabawa wanda annabi ya ci kaga ba a ce dole sai ka nemo irin wannan abincin ka ci ba ai ko a irin tufafin da suke sawa a wancan lokaci ba a ce ka nemo wannan tufafin ka sa ba wannan dalili yasa kaje ake cewa nada rawani sunna ce ta al'ada ba sunna ce ta ibada ba saboda annabi yana yin ta ne dan ya samu kansa a cikin Larabawa idan da manzon Allah ya fito cikin Hausawa hula irin nawa zai dora ko ko dan annabi yana hawa kan wata dabba sai a ce kai ma sai ka hawo irin ta ko kala wannan shi yake kira sunna ta al'ada wanda ba a ce kai koyi da shi ba amma idan kai koyi da shi ka kyautata niyya kana samun lada wajen Allah amma baya cikin shari'a wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya umurni gare mu yana da kyau mu fahimci menene sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ibn taymiya yake magana cikin majmu'u fatawa mujallal na 378 as-sunnatu allati yajibu ittiba'uha sunnat da ya zama dole mu bita wa yuhmadu ahluha sunnat da in ka bita za a yabe ka wa yuzammu man khalafaha sunnat da in ka barta za a kushe maka hiya sunnatu rasulillah sunnan manzo Allah ita kadai in ka bita a yabe ka in ka barta a kushe ma ta ina fi umuril i'tiqadati abinda ya shafi aqida kai imani da Allah imani da mala'iku duk abinda ya shafi aqida wajibi ne kai aqida ka ta dace da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa umuril ibadati hakana al'amura da suka shafi ibada sallah azumi zakka haji ibadar ka ta dace da nan manzon Allah wa sa'ir umuril diyanati wadhalika inma yu'rab ta ina ake sanin sunna sai malamin yace bi ma'rifati ahadisin nabi ta inda ake sanin sunna ta sanin hadisan manzon Allah as-sabita anhu idan hadisai magabata suka ce sun inganta to an gama sunna ta tabbata fi aqwalihi wa af'alihi maganarsa ce aikin sa ne sunna ce magana kurum ta tabbata annabi ya ce ku yi sunna ta tabbata kuma sunna ta mafi karfi akan aikin sa saboda haka aikin annabi yana tabbata sunna maganar manzon Allah tana tabbata sunna wadhalika fi dawamil islam al ma'rufa ta ina za mu samu labarin maganganun sa da ayyukan sa yace su ne littafan hadisai ka nemi sahihul bukhari ka nemi sahihu muslim kutubu sunan sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan ibn majah sunan an-nasa'i ya kirga su ka samu al-masani kamar al-musnad al-imam ahmad da sauransu shine yace kamisli musnad al-imam ahmad wa gairi ta hadisi ake sanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga idan aka ce manzon Allah yayi umarni sunna ta tabbata Allah ya sa mu gadi to abu na hudu mas'ala ta hudu kuskure ne a samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi umarnin ayi abu sannan ka gindaya wannan umarni na manzon Allah ala amali ahadin kace bari mu duba shin sahabbai sun yi ko ba su yi ba wannan ba karamin kuskure ba idan magana ta tabbata annabi yayi umarni to al'amari ya kai ba a ce ka dubi sahabbai shin sun yi aiki da wannan umarnin ko a'a la Allah bai mana alkawarin zai tsare aikin sahabbai ba amma ya mana alkawarin zai tsare alqur'ani da sunnar manzon Allah la shakka sahabban manzon Allah ba sa saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba lalle bane ka samu labari sun yi aiki da wannan abin ko ba su yi ba Allah yayi alkawari zai tsare maganar manzo bai yi alkawarin tsare aikin kowa ba Allah ya sa mu gane saboda haka idan aka ce Allah annabi yayi umarni ayi ba daidai bane ka gindaya wannan umarnin da aikin wani malami ya malam wane yana aiki da hadisin nan ko baya yi to idan malam wane ya bar sunnar manzon Allah sai ka bashi wannan kuskure an wayi gari kenan malamin yana gaba da manzon Allah idan dai ba za a yi aiki da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai wani malami ya tabbatar da wannan magana to ya nuna cewa malamin maganarsa ta fi tasiri akan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ibn al-usaymi silsilat liqa'at al-bab al-maftuh shafi na 59 yake cewa inna sunnatar rasuli qawluhu wa fi'luhu wa iqraruhu sunnar manzon Allah magadarsa ce aikinsa abin da ya tabbatar amma fi'lu ghairihi aikin wani fala yukhassisu qawluhu baya kwaskwari ma ga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam don haka duk malamai suka yi ittifaki wanda ya zo cikin majmu'u fatawa mujallal na 19 shafin 261 naqala ghairu wahidin al-ijma'a ala annahu la yajuzu lil-'alim malamai kab a tarihin musulunci kowane malami ka sani ya shahara ya tabbatar da cewa idan aka ce ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabayyana lakul haqq alladhi jaa bihi ar-rasul ya bayyana cewa ga wata gaskiya da ta zo daga annabi kuma wannan hadisi ya inganta fa huna la yajuzu lahu taqlidu man qala khilafa zalika duk wanda ya bada fatawar da ta saba wannan magana ta manzon Allah haramun ne a dauka wajibi ne a jefar da maganarsa bila nisa'in duk malamai sun ittifaki akan haka idan aka ce ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani malami ya ce a shi a ganin sa tarayi to wanne zaka dauka maganar manzon Allah ko maganar wannan malami a tsawon tarihi malamai sun yi ittifaki akan in dai aka ce hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam to duk sa'ilin da aka samu fatawar wani malami da ka saba wannan hadisin wajibi ne a jefar da wannan fatawa bila nisa'i shine in ka duba tafsirin Muhammad al-Amin al-Shankiti Abwa'ul Bayan mujallal na 7 shafi na 308 yana magana akan at-taqlid at-taqlid shine ka riki malami ya zama alƙiblarka ba ka sanin fari ko baki sai ta maganar malami saboda haka idan aka ce ga hadisin manzon Allah ba ka dauka sai malamin yayi garanti sai ya tabbatar wannan hadisi haka الذي خالف فيه المتأخرون الصحابة وغيرهم من القرون المشهود لهم بالخير تقليد رجل واحد معين دون غيره كسا مالمي داي أغبا شيني الدينين كا كريكي مذهبا غدا إتاتي كدي هنيا دذا كسان الله دمزنش من جوابو شي كدي بند سورا مالمي فإن هذا النوع من التقليد لم يرد به نص من كتاب ولا سنة ba ka samun hujja daga annabi ko daga alqur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqulu bihi ahadun min ashabi rasulillah wa la ahadun min alqurun thalatha almashhud lahum bilkhair babu hujjar taqlidanci a cikin alqur'ani babu hujjar taqlidanci a sunnar manzon Allah babu hujjansa ta maganganun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam hatta qarni uku da akai a bayan wato karni na farko babu wata hujja da aka samu daga malamai da suka shahara a wannan zamani akan halalcin ka riki malami guda wanda shine alqiblarka kaga kenan rikon mashaba guda kai watsi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine bid'a saboda babu shi a sunnar manzon Allah babu shi a tarihin musulunci sam fa taqlidul alim al muayyan min bida'il qarn ar rabi' daga yaushe aka fara samun wannan sai da aka samu karni na hudu a bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan ne mutane suka fara ware malami sai a sashi a gaba a ce in ba malam wani ba babu ruwanmu da wani hadisi bid'a ce yana daga cikin bayanin al-Imam Ahmad wanda ya zo cikin Masailul Imam Ahmad li Abi Dawud shafi na 276 al-Imam Abu Dawud ya tambayi al-Imam Ahmad bin Hanbal yace masa al-Awza'i huwa at-tabi' min Malik yace marshin al-Imam al-Awza'i ya kamata in bi koko in bi al-Imam Malik yana tambayan al-Imam Ahmad bin Hanbal lokacin al-Imam Ahmad yana dare shi ma bayan ya tafi ashe za a yi nashi mazhaba ana mar tambaya domin mazhaba ta al-Imam Malik ta riga bayyana kafin mazhaba ta al-Imam Ahmad bin Hanbal shine a ƙarshe al-Imam Abu Dawud yake tambayan al-Imam Ahmad bin Hanbal wace mazhaba ya kamata in bi ta Sufyan ta al-Imam al-Awza'i koko ta al-Imam Malik sai al-Imam Ahmad bin Hanbal yace la tuqallid dinaka ahadan min ha'ula'i karka taqlidancin addinin ka ga ɗaya daga cikin waɗannan ma jaa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fa khuz bihi abinda yazo maka daga annabi abinda yazo maka daga sahabbai kai riko da shi summa tabi'i idan babu wata hujja daga annabi koko sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka nemi tabi'ai wani tabi'i ne ya bada fatawa sai kai riko da shi sai ce to idan babu wata hujja daga tabi'ai sai ce ba'adar rajul fihi mukhayyar a lokacin kana da za'i kowa kaga dama dauki maganar sa in ta dace da gaskiya kaga yana nuna mar ba daidai bane kai riko da mazhaba guda kai watsi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi kansa shine bid'a wanda a tsawon tarihi babu hujja akai Allah ka tsare mu الحمد لله مسألة تبير كان هذا يوم سني مذهبة الإمام مالك رحمه الله فتوأكي قائدة الإمام مالك كذلك ترجيه عمل أهل المدينة ينارين جاير دا العادة دا يسام متعنى غير المدينة سنائي مذهبة سا سبداك إن كان كانت لتهم وطازاك غني idan babu hujja da ta zo gare shi al-Imam Malik Allah madaukake masa rahama a Madina aka haife shi anan ya girma kuma anan ya karatu kuma anan Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi rassa an haife shi bayan rasuwar manzon Allah da shekarar 82 saboda haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya rasu sahabbai ba su zauna a Madina kawai ba sahabbai sun rarrabu wasu na Makka wasu na Madina wasu na Misra Syria Iraq sun warwatsu duniya to idan aka ce al-Imam Malik yayi rayuwarsa a garin Madina kaga ilimin da ya samu ilimi ne na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sahabbai da ke garin Madina kawai ba lalle bane ya zamanto ya san duka hadisi saboda sahabbai sun warwatsu a duniya to idan hadisi bai iso gare shi ba idan ba shi da wata hujja daga alqur'ani ko daga hadisin manzon Allah al-Imam Malik sai ya dauki aikin mutanen Madina a matsayin hujja saboda shi a fahimtarsa tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam shekarun ba su yi yawa ta yanda mutanen garin za su canza al'adarsu don haka shi a tunaninsa wannan hujja ce don haka idan babu hadisi idan aka samu babu hadisi al-Imam Malik sai ya ce to mutanen garin shi ne bai samu suna haka ba kaga yana nufin ai a garin Madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu anan aka binne shi ko idan ko a ce mutanen garin Madina ba sa aikata wani abu, ya gwada cewa asali wannan abin ba sunnar manzon Allah bace. Wannan kuwa hakika fahimta ce ta al-Imam Malik wanda babu hujja akan ta imma ta al-Qur'ani ko sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka yasa malamai suka yi taraddi gare shi, bil hakika kyakkyawar fahimta ce gare shi, ya gina akai. Amma rashin hujja akan ta yasa aka yi ta martani, wanda cikin waɗanda suka yi bayani mai tsawo akan wannan fahimta ta al-Imam Malik akwai Ibn Qayyim Jawziya, littafin sa I'lamul Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin, yayi magana game da tubalin gina mashabar malikiya, amalu ahlil madina bima la yasidu alai. Maganar da yayi, maganar tana da tsawo da hujjoji da ya bayar. Allah bai taɓa sanya aikin mutanen gari ya zama hujja ta addini ba. Allah ya sa mu gane. Saboda haka zaka ga har yanzu akwai masu irin wannan tunani, ai na je Makka na ga ana yi, to wai ce maka don ka gani a nan a Makka kuma ya zama dalili, ai dan ka gani a Makka an yi baya nuna wannan addini. Meye hujja? Alkitabu was sunna, wannan shine hujja, ba abinda mutanen gari suke aikata ba. In ka duba Ilalul Muwaqqi'in mujallal na 123, Ibn Qayyim Jawziya hakika yayi magana akai, فكان اعتداد بعمل أهل المدينة الذي كان يرى فيه أنه صيغة النهائية لسنة رسول الله شينا قنوة هجة شيدة تكي تبتر دا أينه سنة رمضان الله إذن دي متانن قرن مدينة سلا أيكة وانا أبوت وانا أبي يا تبتر قسكيا إذن باسا يي توبا قسكيا بنا سوى دهكا أزمين قانكي شدة أبايم وطن رمضان أوجن الإمام مالك wanda ya faɗa yana cikin littafin Muwatta, yana ƙarshen yadda yake magana a kan azumi. Al-Imam Malik game da azumi na kwanaki shida na watan Shawwal shine ba'da al-fitr min Ramadan, yana cewa inni lam ara ahadan min ahli al-ilmi wal fiqh yasumuha, ni ban taɓa ganin wani daga cikin masana wato yana azumin waɗannan kwanakin ba. Kaga abin da ya faɗa, yace bai taɓa gani ba. Walam yablughuni zalika an ahadin min as-salafi, labari bai iso gare ni daga wani daga cikin magabata ba. Kaga ya yadda cewa akwai labaran da ba su iso gare shi ba, yace labari bai iso gare ni daga wani daga cikin magabata ba, amma tunda shi bai ga mutanen garin suna yi ba. أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعتهم. مثلا سيسنا كما سنا غنن كرفا يزما بدعة. الإمام مالك بيشي بدعة بني. سنا توران كدفا يزما بدعة. تند بأسام حجة إن غنتجيا دقا مزوان الله. وأن يلحق برمضان ما ليس منه. يعني أهل الجهالة والجفاء. حجة تبيو. وان بشيكي غنن كدا أي أزل ست شوال. Saboda kada jahilai da masu wauta su haɗa azumin Ramadan da kwanaki shida. A wayi gari Ramadan ya zama kwanaki nawa? 36 ko 35. Law ra'aw fi zalika fitatahu inda ahlil ilmi wa ra'awhum ya'maluna zalika. Anan iyakar maganar al-Imam Malik ne wanda ya zo cikin littafin Muwatta. Abin da yasa nayi magana akai saboda ka san wane ne al-Imam Malik, a ina ya zamani a garin Madina, yaushe ya zamani bayan rasuwar manzon Allah da shekara 82 aka haife shi, ba fa ya girma ba, ba fa ya yi karatu ba, ba fa ya zama malami ba, sai fa bayan rasuwar manzon Allah da shekara 82. Shin wani addini ake kafin a haife shi? Sai matsala ta shida. Tunda dai maganar da al-Imam Malik ya yi a cikin littafin Muwatta ne, fa'il littafin yana nan har zuwa yau, kuma malamai sun yi sharhi a kan littafin Muwatta da dama. Wanda ya fi daraja cikin masana waɗanda suka yi sharhin Muwatta babu kamar Ibn Abdulbar, Allah ya masa rahama. Yana da littafai da ya yi musamman a kan sharhin Muwatta, akwai al-istizkar, akwai al-tamhid, duk ya yi su ne a kan Muwatta kawai. Hadisan Muwatta malaman al-Imam Malik, almajiransa, fatawoyinsa, Ibn Abdulbarri babu abin da ya rage. Ibn Abdulbarri yana cikin manyan masanan hadisi a tarihin musulunci gaba daya. yayi littafi al-istizkar wanda akan muwatta ne in ka duba mujallal na 1259 ibnu abdul barri game da maganar al-imam malik yace wa amma siyamu sittati al-ayyam min shawwal azumin kwanaki 6 a watan shawwal ala talabil fadli saboda mutun yana neman falala a wajen Allah wa ala ta'wil alladhi ja'a bihi sauban kuma bisa ga fassaran abinda sauban ya ruwaito daga manzon Allah sai yace fa inna malikan la yakrahu zalika insha Allah al-imam malik bai kyamaci wannan ba wannan shine malamin da yafi shahara a tarihin malikiya gaba daya in dai ta sashin ilimin hadisi ne babu kamar shi ibnu abdul barri abin da ya fada kin yace kai azumi da fatan ka samu lada saboda dacewa da abin da annabi ya fada a hadisin sauban ibnu abdul barri yace al-imam malik ba zai kyamaci wannan ba yace li anna sawma junna saboda ai azumi shi kansa garkuwa ne wa fadluhu ma'lum falalan azumi sananne ne liman radda ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu lillahi ta'ala mutun ne ya daina cin abinci ya daina shan abin sha ya nisanci sha'awa saboda me saboda Allah tabaraka wa ta'ala yace ya za a yi al-imam malik ya kyamaci wannan wa huwa amalu birrin wa khairin aikin alkhairi ne kuma aiki ne na kwarai gashi ma Allah ya faɗa a aya ta kusa da ƙarshen suratul hajji waf'alul khaira la'allakum tuflihun ku aikata alkhairi da fatan ku tsira haka Allah ya ce ku aikata alkhairi don haka duk abin da ka san alkhairi ne ka aikata shi Allah ya ce da fatan ka tsira a kiyama sai ya ce wa malikun la yajhalu shay'an min haza al-imam malik bai jahilci wani abu daga cikin wannan ba aya ta alqur'ani al-imam malik ya santa ولا يكره من ذلك الا ما خافه على اهل الجهاله والجفاء يا رغا يا فدا yace me yake tsoro yana tsoron kada jahilai su hada azumin ramadan da na shawwal su dauka duka azumin ramadan ne wa khashiya an ya'uduhu min fara'id as-siyam yana tsoron kada jahilai su dauka azumin sittu shawwal yana daga cikin farillai na watan ramadan mudafan ila ramadan wa ma azumu malikan yace kai hatta hadisin ma inji ibnu abdul barri yace hadisin kansa bana zato al-imam malik bai san shi ba inji shi amma kaga abin da al-imam malik ya faɗa yace lam yablughni zalika an ahadin min as-salaf da dai hadisin ya iso ga malik da zai ce hadisin abu huraira hadisin abu ayyuba hadisin sauban ya kirga sunan waɗannan sahabbai sai ce duk su inganta ba amma al-imam malik bai kirga kowane hadisi ba yace babu labarin da ya iso gare ni kaga yana da uzuri wajen Allah labari bai iso gare shi ba kai kuma fa labari ya iso gare ka to amma ibn abdul barri hakanan litafin al-istizkar mujallal na 380 nan ma yace ya maimaita lam yablug malikan hadithu abi ayyuba ala annahu hadithun madani duk da cewa hadithun abu ayyuba al-ansari hadisi ne na madina a garin madina aka ruwaito hadithun amma cikin ikon Allah al-imam malik bai san shi ba sai Allah ya faɗa mana wa fawqa kullu dhi ilmin alim sama da duk masani akwai wanda ya fi shi ba lalle bane malami ya kiyaye duk ilimi la kana da ilimin a kusa da kai sai a samu wanda ya fi ka wanda ya san abin da kai baka sani ba ibnu abdul barri yace duk da cewar hadisin abu ayyuba hadisin madina ne amma al-imam malik bai san shi ba wal ihaqatu bi ilmi al-khassati la sabila ilay mutun ya san ilimin da yake banci wani abu ne wanda ba zai yi ba sai da izinin Allah tabaaraka wa ta'ala wallazi karihahu lahu malikun amrun kad bayyanahu wa awdahahu abinda malik ya kyamata ya riga yayi bayani ya riga ya bayyana abinda yake tsoro amma da ya raddin hadisin manzon Allah ba wadalika khashyatu an yudafa ila fard ramadan al-imam malik yana tsoron kada a kara ma watan ramadan azumi ya zaman to ramadan ya kara tsayi fiye da yanda Allah ya shar'anta shi wa an yastabina dalika ila al-am sai yace wa kad yumkin an yakuna jahilan hadis a farko mujallal na 1259 yace ma azumu malikan jahilan hadis ni bana tsammani al-imam malik bai san hadisin ba amma a mujallal na 380 yace kad yumkin an yakuna jahilal hadis, ba mamaki al-Imam Malik bai ma san hadisin ba, walau alimahu laqala bihi, dan na tabbata da al-Imam Malik ya san da hadisin nan, wallahi zai fada, zai karanta da shi. Saboda me? Saboda malamin sunna ne. Allah madaukake masa rahama. Kaga mun samu malamin da ya shahara masabata malikiya ibn Abdul Barri. To sannan akwai al-Imam Abu Abdul Walid al-Baji. Al-Imam al-Baji ya rasu a hijira ta 393 shekararsa 1047 rabuwarsa da duniya. Al-Imam al-Baji yana da littafi da ake kira Al-Muntaka Sharhul Muwatta, yayi wa Muwatta ta al-Imam Malik sharha, mujallal na 3 shafi na 92. Shi ma kaga masanin hadisi ne, yayi sharhin Muwatta, shi ma bari ka ji abin da ya fada. Inna ma kariha zalika Malikun lima khafa min ilhaqi awamin nas zalika bi Ramadan. Iyakar abinda al-Imam Malik yake shine kada jahilai su hada Ramadan da sittu Shawwal, wa Allah yumayyizu bainaha wa bainahu hatta ya'taqidu jami'a zalika farba. Kada a wayi gari jahilai ba sa bambanta wanne ne farilla, wanne ne sunna, wanne ne nafila. Shine abinda al-Imam Malik yake, shikenan. Sai yace to kuma bayan haka ma ai akwai mutarrif. Mutarrif wato dan yar uwar al-Imam Malik, saboda ka al-Imam Malik kawunsa ne. Da yawa malamai a masabar Malikiya suna gabatar da mutarrif akan sauran almajiran al-Imam Malik, saboda ilimin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi da kuma kusancin sa ga al-Imam Malik. Yace inna ma kariha Malikun siyamaha li Allah yalhaqa juhal, yani dhalika bi Ramadan, wa amma man ragiba fi dhalika lima fi jaa fihi falam yanhahu. Wanda ke fadan ya samu lada, al-Imam Malik bai hana shi ba. Kaga ya tabbatar, ya tabbatar da wannan sunna ce ta manzon Allah. Ibn Abdul Barri ya tabbatar sittu Shawwal sunna ce, wanda ya sharhin Muwatta. Ga al-Imam al-Baji ya tabbatar da haka. Mutum na uku wanda ya shahara a tarihin masabar Malikiya ta wajen ilimi shine al-Imam al-Qurtubi. Al-Imam al-Qurtubi da kake ji yana da littafin sharh sahih Muslim da ake kira al-Mufhim lima ashkala min talfis kitab Muslim. Al-Imam al-Qurtubi ya rasu a hijira ta 656 shekara 784 da suka wuce. Allah ya masa rahama. A littafin al-Mufhim mujallal na 3 shafi na 238 da ya kawo hadisin Abu Ayyub al-Ansari, yace wa qad akhadha bi zahiri hadha al-hadith jama'atun min al-ulama, malamai da dama sun yi aiki da wannan hadisi na sittu Shawwal. Fa famu hadhihi sitta isra yawm al-fitr, ana gama sallah da an gama Ramadan, ranar sallah karama ta wucewa shagari, malamai da yawa suna kwadaitar da a ci gaba da azumin nafila waɗannan kwanaki shida na watan Shawwal. Daga cikinsu akwai al-Imam Shafi, al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya kirga sannan sai ya ce to amma al-Imam Malik ya karhanta saboda wani dalili, sai ya bayyana wannan dalili wanda shi kansa al-Imam Malik ya faɗa cikin littafin Muwatta. Ga abin da ya sa yake kyamar mutum ya haɗa Ramadan da kuma Shawwal, wato da azumi. Idan ka dawo ga mashabata al-Imam Abu Hanifa, gaba ɗaya mashabar kusan duk littafin fiqh da ka duba, kamar yadda ya zo cikin Fathul Qadir na Kamaluddin Ibn al-Humam juz'i na biyu shafi na 349, za ka samu duk suna tabbatar da sittu Shawwal sunnan manzon Allah ce. Wannan ba a maganar mashabata al-Imam Shafi, mashabata al-Imam Ahmad, wanda al-Imam Ahmad yana cikin ma waɗanda suka rawaito hadisin. To sai al-Imam al-Qurtubi ya ce ويظهر من كلام مالك هذا كبيان الامام مالك ابن ده يكي بيانا شين ان الذي كرهه هو واهل العلم الذين اشار اليهم انما هو ان توصل تلك الايام السته بيوم الفطر ابن ده الامام مالك يكي شيني احد افانكي شدنا دا ازمي رمضان احد اصدران ايدي لئلا يظن اهل الجهاله والجفاء انه انها بقيه من صوم رمضان. wato shi al-Imam Malik yana ganin kada da an yi sallah ka tashi da azumin sittu Shawwal washe gari, ka bada tazara, saboda kada jahilai su dauka ai raguwar kwanakin Ramadan ne ake dora ba. وأما إذا بعد بينها وبين يوم الفطر الإمام القرطبي يقول أما إذا أكتشي بذاك أذن ست شوال سيبايون قانيكي سنة متى سيأن تنشي قتشكين شوال فيبعد ذلك التوهم سبو دو وننزة تودا أكي غنن جاهلي ذاسي كاغا بابوشي يقول إذا كي هكا وينكفي ذلك التخيل wannan ba laifi bane a fahimtar al-Imam Malik yace dalilin da yasa al-Imam Malik yake amince haka sai ya bada wani dalili ya bada wata hujja yace saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kokarin kare Ramadan ta farkon Ramadan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kokarin tsare shi saboda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo hadisin yana sahihu sunan Tirmidhi hadisin 190 hadisin ya inganta daga manzon Allah akan cewa idza dakhala nisfu min sha'ban idan watan sha'ban ya kai rabi fa amsiku an as-sawmi sai ku bar azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisin yana sunan Abi Dawud kitab as-sawmi babu fi karahiyati zalik sunan Tirmidhi babu ma jaa fi karahiyati sawm fi nisf sani min sha'ban li hali ramadan sunan ibn majah يضع باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم ده مسند الإمام أحمد حديثنا إن قلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وطن شعبان يا كيربي توكدين أزم تسنى أقوينا حديثكما نأبو هريرة واندينا صحيح البخاري ده مسلم متفق عليه ونظر الله يا بعد دامر أي أزم إذن ده قرب شعبان أي ده قرب شعبان زوى رمضان سيأتي لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا بيومين كبر kwanaki biyu kafin Ramadan ya tsaya ko kwana daya ya zama baka azumi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a hada wani azumin nafila da azumin Ramadan ta bayan shi ta watan Sha'ban manzon Allah yake a samu kwanaki biyu ko kwana daya a samu tazara kafin ka shiga Ramadan amma duk da haka sai manzon Allah yake illa rajulun kana yasumu sawman falyasum amma mutumin da ya saba yin azumi ka saba yin azumin litinin da alhamis ko ka saba yin azumin annabi Dawud alaihi salam sai ga ramadan ya taho annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai kan ba lalle bane wato ka huta kana iya hadawa da ramadan din kamar misali sha'ban yana 29 zaka iya azumi kana ma iya azumi yana 30 din shi kansa sha'ban manzo Allah ya bada izini akai kaga an samu umurnin annabi sallallahu alaihi wasallam idan sha'ban ya zo rabi a daina azumi me yasa haka al-imam al-qurtubi yace saboda manzo Allah ya tsare ramadan ta bayan shi to shine al-imam malik yace to idan ko annabi zai tsare ramadan ta baya to ai ya kamata mu ma mu tsare ramadan ta gaban sa shine yasa yace to kada a hada azumin sittu shawwal da ramadan a dan ba da tazara saboda wannan tunani domin annabi sallallahu alaihi wasallam da yawancin tsawatarwa ai bai faɗi hikimar ba ya dai ce kada a hada ramadan da wani azumi amma zaka iya ganewa me yasa saboda jama'a su gane farkon farilla da ƙarshen farilla shi yasa manzo Allah ya haka don haka Imam Malik ya cewa shi ma sittu shawwal kada a yi shi gab da ƙare azumin ramadan a dan matsa gaba kafin ayi al-imam al-qurtubi yace wannan shine abinda al-imam malik ya faɗa iyaka sai yace baya ga wannan ai mutarrif bin abdullah al-hilali yaron kanwar al-imam malik kaga al-imam malik kawunsa ne ibn ukht al-imam malik shi ya bada labari yace annahu kana yasumuha fi khassati nafsihi shi kansa al-imam malik yana azumi sittu shawwal kaga magana ta kare malaman malikiyan sun warware komai al-imam al-qurtubi ya faɗi wannan al-imam malik din shi kansa yana azumi sittu shawwal amma yana tsawatarwa kada a hada sittu shawwal da ramadan wato abinda al-imam malik ya faɗa a matsa da sittu shawwal gaba kaga an samu malamai uku sannan akwai Muhammad bin Abdul Baqi Az-Zurqani akan kira shi Az-Zurqani ya rasu a hijira ta 1122 shekarar sa 318 rabuwan sa da duniya yana daga cikin malamai sanannu a tarihin mazhaba ta Imam Malik wadanda suka yi hidima ga littafin Muwatta, yayi ma Muwatta sharhi, sunan sharhin Abhajul Masalik, amma an fi sanin sa da Sharhu Zarqani alal Muwatta, yana mujallad na biyu shafin 301. Shi kuma sai ya bada labari domin yana cikin malaman Malikiya na ƙarshe, waɗancan malaman da ne kawo maganganunsu akan bayanin al-Imamu Malik, malaman Malikiya ne na zamanin farko, wannan ko yana cikin malaman ƙarshe. Yace qala shuyukhuna, malamanmu a mazhabar Malikiya sun ce, inna ma kariha malikun sawmaha makafata an yalhaqa al-jahla bi ramadan ghayra, kada jahilai su hada ramadan da wani. Kaga ya nuna duk bayanin masu sharhin nan guda biyu, amma sawmuha ala ma aradahu shari'u, ayi azumin sittu shawwal yanda manzon Allah ya kwadaitar, yace fala yukra, babu inda aka karhanta shi, babu inda al-Imam Malik yace karfi, wa qila lam yablughu al-hadith, yace kai ana ma cewa hadisin ma bai iso ga al-Imam Malik ba, aw lam yasbut indahu, koko hadisin ya iso amma bai tabbata ba a wurin sa, shi yasa bai kawo shi ma a cikin littafin Muwatta ba, aw wajada al-amala ala khilafihi, ko ya samu hadisin amma da yake a fahimtar al-Imam Malik al'adar mutanen Madina hujja ce, ya samu hadisin sai ya ga mutanen Madina ba su saba azumin sittu shawwal ba, sai ya koya hadisin bai ma kawo shi ba, sai ya zama shi yana aiki da hadisin amma bai karanta ba, don hadisin bai tabbata a wurin shi ba, ba wai bai inganta ba, bai tabbata ba, bi ma'ana bai samu hujjar ingancin hadisin ba. Yahtamilu annahu innama kariha wasla sawmaha bi yawmil fitr, sannan tana yiwa iyakar abin da al-Imam Malik yake, wato shine a hada azumin sittu shawwal da ranar karamar sallah, fa law samaha asna ash-shahr fala kara'a, saboda haka idan da zaka bari satin farko na watan shawwal ya wuce kai azuminka, a wajen al-Imam Malik babu laifi. Ala kulli hali, wadannan sharhi ne, ban kawo maganar malaman mazhaba ba, la masu sharhin Muwatta, tunda al-littafin Muwatta ne al-Imam Malik yayi wannan magana. Al-Imam An-Nawawi Allah ya masa rahma, ya rasu a hijira ta 676, shekararsa 764 rabonsa da duniya, Allah ya masa rahama, ya yi sharhin Sahih Muslim a juz'i na 8 shafi na 56, ya ce idza sabatati sunnatu, idan sunna ta tabbata, la tutraku li tarki ba'dhin nas, ba a barinta don wasu mutane sun barta. Idan sunna ta tabbata, don mutanen Madina ba su aiki da ita, ba za a bar sunna ba don su, la aw aksarihim aw kullihim laha, ko da akasarin mutane sun daina aiki da sunna, ko da duka mutane sun daina aiki da sunna, ba za a bar aiki da ita wannan sunna ba. Yace hujjar da suke bayarwa, qad yuzannu wujubuha, ana kada ayi zaton ai hakan wajibi ne, tsammanin haka ya zama wajibi ga jahilai, shi yasa aka hana, wannan ba hujja bace a shari'a. Waɗanda suka tabbatar da ingancin sittu shawwal a tarihin musulunci ba a kirga su, ba a kirga malamai da suka tabbatar da sittu shawwal ingantacce ne, idan muka ce za mu kirga aiki ya same mu, saboda hadisi ne da ya tabbata, sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wanda in ka duba bada'i'us sana'i' littafai na mashabubi, kamar nan bada'i'us sana'i' mujallad bi shafi na 78 hatta bidayatul mujtahid na ibn rushd, mashabar malikiya ne mujallad na farko shafi 359, asharhul kabir ma hashiyatul imam ad-dusuki, mashabar malikiya ne mujallad na farko shafi 517, al-mughni na ibn qudama mujallad na farko shafi 438, kitabul insaf mujallad na farko shafi 518. Waɗannan littafai za ka samu fiqhu duka sun tabbatar da wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad al-Amin al-Shankiti, tafsirin abwaab al-bayan, yana fassara aya ta 24 ta surat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yana mujallad na 7 shafi 361, yace wala shakka anna mazhaba malikin, babu shakka mazhaba ta al-Imam Malik, al-mudawwan fihi furu'un tukhalifu ba'da nususil wahyi, idan ka dubi mazhabar malikiya za ka ga akwai abubuwan da mazhabar ta kunsa waɗanda sun saba ma wahayi da Allah ya yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sun saba ma sunnar manzon Allah, suna da yawa. akwai karantarwar malikiya wanda ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan bayanin Muhammadu al-Amin al-Shankiti ne, yace wa bahiru anna ba'daha lam yablughu rahimahullah. Zaka ce ya akai haka? Al-Imam Malik masanin hadisi, la shakka zamanin sa matsalar da aka samu ba a riga an hada hadisan manzon Allah a wuri guda ba. Al-Imam Malik yana cikin malaman farko waɗanda ma suka rubuta littafin hadisi. Saboda haka yasa akwai hadisai da dama da bai sani ba, kasancewar haka ya zamanto yana da wata ka'ida da ya yi riko da ita a mashabarsa, wanda rashin hadisi. Saboda haka ko da hadisin ya zo sai aka wayi gari shi ya riga ya rasu, mabiya kuma sai suka yi riko da abin da ya rike, suka yi watsi da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shi yana da uzuri, hadisi bai iso gare shi ba. Walau balagahu la'amila bihi, da a ce hadisi ya iso ga al-Imam Malik, la shakka da al-Imam Malik ya yi aiki da shi. Wa anna ba'daha balagahu, amma akwai hadisan da ma sun isa ga al-Imam Malik, wa taraka al-amala bihi, amma duk da haka al-Imam Malik ya ki aiki da su. Li shay'in akhar ya'taqiduhu dalilan aqwa min, saboda wata hujja da yake da ita wanda yake ganin tafi karfi akan aiki da wannan hadisi din. Ya bada misali yace wa min amsalati ma lam yablughu an-nass fihi, misalin abinda hujja bata zo ga al-Imam Malik ba shine siyamu 60 min Shawwal, wanda shi da kansa al-Imam Malik ya faɗa bai samu hujja ba, an ahadin min as-salaf, daga wani daga cikin salaf. Wa huwa sarihun fi annahu lam yablughu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kaga ya tabbatar da kansa bai samu hadisi daga manzon Allah game da azumin 60 Shawwal ba. Wala shakka annahu law balagahu at-targhib fihi an-nabi, la shakka da a ce hadisi ya iso ga al-Imam Malik, annabi ya faɗaitar ayi azumin 60 Shawwal, lakana yasumu hada al-Imam Malik yayi. Saboda duk wanda ya karanta tarihin al-Imam Malik ya tabbata malamin sunna, Allah ya masa rahama. Ba yanda za a yi al-Imam Malik hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso gare shi, al-Imam Malik yayi watsi da shi, ba zai yi ba. Saboda haka ai ka gani a littafin muwatta bai kawo hadisi koda guda ɗaya ba, bare yayi martani akai yace isnadin hadisin ne zai inganta ba, lala bai kawo ba, sai yace shi babu ma labarin da ya iso gare shi dangane da azumin 60 Shawwal an ahadin min as-salaf, kaga ya gama bada uzurin shi. To amma wancan hujja fa ta al-Imam Malik cewa bai kamata a hada azumin Ramadan da 60 Shawwal ba, a bari sai Shawwal ya dan matsa gaba kamar an shiga sati na biyu ko na uku, sannan sai a yi 60 Shawwal. Me hujjan nan? Al-Imam Shankiti ya ce to anan ma abinda al-Imam Malik yayi ya nuna tausayi ne ga al'umar annabi Muhammad, kada su auka ma bid'a. Sai ya ce to da shi al-Imam Malik da manzon Allah, wa ya fi tausayin al'umar manzon Allah? Allah ya samu gani. Wa ya fi kamata a ce ya ce wa mutane kada ku yi azumi da an yi sallah sai bayan sati ɗaya ko biyu? Wa ya fi kamata ya faɗa? Na to manzon Allah, tun da annabi bai hana ba, sunna ta tabbata. Manzon Allah da ya bar duniya, Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Saboda haka malami ya ce wannan ma hujjar babu ita, ana sallah yau gobe ka tashi da 60 Shawwal. Sai ya ce ala kulli halin fa innahu laysa li'imamin min al-a'imma, babu wani shugaba, babu wani malami duk inda ya kai kwarewa wajen ilimi, an ya kula hazal amra alladhi shara'ahu rasulullahi makruh, babu wani mutum a duniya tun daga kan sahabbai har zuwa tashin kiyama wanda ya isa ya ce mu sunnar manzon Allah makruhi ne. Babu shi, ba shi da wata hujja a alqur'ani, ba shi da wata hujja a hadisin manzon Allah. Likashiyati an yazunnahu al-juhal min jinsil wajibi, uzuri akan saboda kada jahilai su dauka sunnar ita ma wajiba ce. Manzon Allah ya karantar Ramadan farilla ne, 60 Shawwal nafila ne, ya tafi a gunsa. Sai malam ya zo sai ya ce to kar a hada su dan kar a dauka daya ne, yana zama kamar gyara ga manzon Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗaitar da al'ummarsa, sunna ta tabbata gare shi, magana ta kare. Allah ya ji kan magabata. Don haka wannan in ka duba fatawar lajina hadis fatawa ta 4763 la yasihhu an yuqabila hadha alhadith bima yu'allilu bihi ba'd alulama. Duk inda aka karanta ma hadisin sittu shawwal ka sani babu wani cikas da hadisin yake da shi a tarihin musulunci, ba shi da wani cikas. Idan ma ka ji wani yana ganin yana da cikas, to malamin ke da cikas, amma hadisin manzon Allah ba shi da matsala. Fa innahu min az-zunun wa hiya la tuqawimu sunna as-sahiha. Sai matsala ta karshe ita ce ta bakwai, ba za ka ce masittu shawwal bid'a ba, domin da zaran ka ce bid'a ce to sai ka rusa wasu sunnonin guda biyu. Misali a nan muqaddara sittu shawwal babu hadisi, bare kuma ga hadisan mun karanta malamai da suka tabbatar sun inganta kadan ne ma, don wallahi ba duka bane. To duk mu aji a yadda sittu shawwal bai da asali, to dole sai ka faɗa da sunnoni guda biyu. Na ɗaya azumin litinin da alhamis. Idan ka ce babu sittu shawwal, an yi sallah jiya, misali muqaddara lahadi aka yi sallah Monday, zan tashi da azumi na da na saba na litinin da alhamis, ba sunna bace. Hadisi ya taho daga Aisha, wanda Rabi'a bin Al-Ghazi ya tambayi Aisha an siyami rasulullah, yace yaya azumin manzon Allah yake? Sai Aisha ta ce masa kana yataharra siyamal isnain wal khamis, manzon Allah yana kokarin kiyaye azumin litinin da alhamis. Kaga ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisin yana sunan Tirmidhi, sunan Nasa'i, sunan Ibn Majah, yana sahihu tarjim, hadisi na 244. Akwai ma hadisin Abu Huraira game da azumin litinin da alhamis baya ga na Aisha, yana sahihu tarjim, hadisi na 241. Kaga kenan ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, azumin litinin alhamis. To mu yi watsi da sittu shawwal misali, sai mu dawo azumin litinin da alhamis. An yi sallah lahadi, litinin na tashi da azumi, a shawwal zan yi azumi guda nawa? Da Allah ku bani labari, guda nawa? Ai an samu samani, an samu me samanu shawwal, kaga ya fi sittu shawwal. Har yanzu dai an gudu ba tsira ba ko? An samu ma azumi kwanaki 8 a watan shawwal, ka kaddara abin da sittu shawwal. To idan nan ma bai isa ba, akwai kuma azumin da ya fice wannan, shine azumin Annabi Dawud alaihi salam, hadisin Abdullah bin Amr, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace afdalu sawmi sawmu akhi Dawud, azumin da yafi falala shine azumin dan uwana Annabin Allah Dawud alaihi salam. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawma, yana azumin rana guda ya aje rana guda. Muttafaqun alaihi, yana sahih Bukhari da Muslim da littafan ashabu sunan. Idan aka yi sallah lahadi misali a kaddara, yana da damar ya tashi Monday da azumi ya huta talata ya yi laraba, haka ne ko? To idan ko zai yi azumin Annabi Dawud a watan shawwal, azumi nawa zai yi? Ban samu 15 shawwal. Kaga sittu shawwal an bashi, amma kuma ga samanu shawwal, ga 15 shawwal. Sai idan za ka yi kondemin duka, ka yi kondemin sunna guda nawa? Kaga guda uku. Saboda aka yi saba Bahaushe ke cewa daga kin gaskiya sai baka. Allah ka tsare mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sallallahu ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل سعرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.